I was feeling more confident than last year, so that was a plus. I had actually learned how to do something for the first time. There I was, trying to remember everything I practiced. I played a rock rhythm, poo cat, poo poo cat, poo cat, poo poo cat, a Latin rhythm, ba ga ba ba ga, ba ga ga ba ba ga ga ga, and a swing rhythm, ba da 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 da